Shuffling, shuffling down, rambling, heading for town, hustling, bussing around, happily waiting at the station. Look at the 709, huffing and arriving on time. Who do you think's about to ride? The band they call the Dixieland Five. Play that muskrat ramble tune like you never heard it played. Join in the big parade.
All together now,
one and two, join the happy throng. Feel the beat of that rambling, scrambling muskrat song. Come on and ramble along. Ra-da-da-da-da, ra-da-da-da-da, ra-da-da-da-da-da.
Well,
shuffling and shuffling down, rambling and heading for town, hustling and buzzing around, happily waiting at the station. Look at number 709, huffing and puffing and arriving on time. Who do you think's about to ride? The band they call the Dixieland Five. Ra-da-da-da-da, ra-da-da-da-da, ra-da-da-da-da-da. They're gonna play that muskrat ramble tune like you've never heard it played. Join in the big parade.
All together now, one
and two, join the happy throng. Feel the beat of that rambling, scrambling muskrat song. Come on and ramble, ra da 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 da, ra da 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 da